da yake bayani wa manema labarai a sakataren yan jarida Aboki, shugaban kungiyar direbobin Malam Abubakar Mai Riga, ya ce direbobin da suke bin hanyar Adama da Taraba su ne suke fuskantar wannan matsalar.
Abin da ke tafe da mu, mun direbobin mu suna kawo mana complaint din sun zo shiga Jalingo suna samun matsaloli masu yawan gaske.
Matsalolin
shine su kansu direbobin ana tare su. Suna tsare su, suna tambayan sauke fasinjan da suke cikin moto gaba daya a kasa. In suka sauke su, suna tambayan wani kati, wani national ID card, wani katin zabe. In an same ka da su ma duka dai, to da iya fito maka ta wata hanyar da za a cutar da kai. Idan akalla motan ka akwai fulani da suka kai 10, to ba mamaki sai ka bada kuɗin da ya kai naira 20,000 su wuce.
Driver ne zai bada kuɗin?
A fulanin ne suke har hada kuɗin su bayar. To shi yasa mu muka ga wannan abun yana kawo mana matsaloli da yawa a aikin mu, sana'ar mu na tuki mu kanmu.
Tunda wannan abu ya fara yanzu ya kai kaman wata nawa?
Kallab abun ne ya kai wata hudu da farawansa, amma yanzu nan dan wadan satuttukan ne ya fi tsanani.
Kun taba kai koke ma jami'an tsaro kaman shugabannin su?
Eh, to mun yi zama da union na Jalingo tunda ka san mu muna nan Bauchi ne. Kuma sun ce sun kai koke.
Shi ma wani direba mai suna Abubakar Sani ya ce shi gano ne dangane da irin tusasa wanda jami'an ke yi wa fasinja musamman Fulani.
Da kan iyakan gwamnati da Adamawa, kuma abin yana fara mana daga Saje, Sabana, sai Malofi, sai kuma Welcome to Jalingo. Kafin wani guri ne da dare da su kawo national ID card idan kana da ko voter card, kuma abin da dai baka takeici. Idan ka ɗibi wayayyu wanda suke jikin tsaf-tsaf da an jan alaikama ta kwankwasa da ce ka shige, amma an da fulani da suka kai uku, to sai an soke su a ce kowa an baya da kati naira 500. Idan suka ga kuma wanda ba yake dan cikin jeji sosai haka, sai a ci kuro a ciro hankof, ana irin kukin din bindigan nan tana kararar, ana ce masa ya shiga bayan mota, shi ba dan Najeriya bane, shi dan waye, sai a ce zai bada 5,000 din a mota na an taba karɓar naira 3,000 a hannun wani.
Har ila yau na ji ta bakin wani bafillace da jami'an tsaron suka karbi kuɗaɗe a hannunsa.
Sunana Ibrahim, ana kira na dan bafake TKT. Ni kan bi hanyar Taraba. Bun da yake faruwa, mun fita mu shiga garin Jalingo. Sai ma'aikata suka tare suka ce mu ba su takardun shaidar zama dan kasa. Muka nuna musu takardu, suka ce ba wannan suke so ba. Sai suka ce mun ba su kuɗi naira 10,000. Muka ce ba ma da kuɗi naira 10,000. Suka ce to sai dai mu koma. Duk kan hiddoci hankulan muka ce sai dai mu koma inda muka fito, ba za mu shiga Taraba ba. To akan wannan dai sun karbi kuɗi dai wajen mu 3,000. Sun bar mu shige.
Kaman wani lokaci ne wannan abu?
Yau sati biyu.
To kun ga ma kungiyan ku na mi yace Allah kan wannan barazana da kuke fuskanta?
Eh, mun fara masu
hoton karbi. Amma anje ta bakin DSP David Michelia, kakakin hukumar yan sandan jiya Taraba, ya ce batun karbi na goro zargi ne kawai, amma zai bincika.
A maganar yan sanda suna tambayan mutane ID card, kuma suna karɓar na goro, wannan a wajena yanzu zargi ne. Sannan kuma ina tabbatar maka da cewa idan har a kaji abu kamar haka, to zan bincika.
Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka, daga Bauchi a Najeriya.